Christ, our people Christ, who sit in and enjoy all the sexual resources available in accordance with the constitution of the Federal Republic of Nigeria.
Kowace kabila na da yancin walwala da kuma sarrafa dukiyoyi da albarkatu da Allah ya wadata yankin Mambila da su. Shugaban kungiyar mabiya addinin Christian Reformation jihar Taraba, Reverend Dr. Ben Ube, ke gabatar da bayanin bayan taron wanzar da zaman lafiya na haɗin gwiwa da majalisar gamayyar kungiyoyin addinin musulunci yayin ziyarar su yankin saudin Mambila na karamar hukumar Saddauna da ya fama da tashe-tashen hankula makonni da suka gabata. A fakaice, bakin shugabannin addinan na jihar Taraba ya zo daya kan batun akwai wasu da ke ingiza tashe-tashen hankulan da jiha ke fama da su daga waje, musamman na baya-bayan nan da masu lura da al'amura suka ce shine mafi muni a shekaru 47. Da farko, ga shugaban majalisar gamayyar kungiyoyin addinin musulunci ta kasa reshen jihar Taraba, Alhaji Inuwa Usman Mafindi. Taron wanzar da zaman lafiya da kungiyoyin addinin Krista da musulunci tsakanin mabiya addinan biyu mazauna yankin tsaunin Mambila wani tobali ne na kyautata fahimtar juna, kauda kyama da kuma gafartawa juna, kamar yadda ɗaya daga cikin mahalarta taron, Imam Mustafa Yakubu, ya shaida. An dai tashi taron wanzar da zaman lafiya da kyautata fahimtar juna na haɗin gwiwa tsakanin kungiyar mabiya addinin Krista da majalisar kungiyoyin addinin musulunci da aka gudanar a tsaunin Mambila, tare da kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar Taraba su tsananta tsaro musamman ƙauyuka da ke kewaye don takawa masu niyyar kisa harin ramuwar gayya birki. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.